Money. mota ubangidana sana je kazana da o dangane ga alhaji garba dangawo alhaji garba mai ban kudi a sai mani mota abu sadauki ya da kai wa mama yaro kai dai godiya ga alhaji garba ya na ubaida ta kawo songs.com.